sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Babala ne tare da Zahra Aminu Fage. Sauran abokanan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 25 ga watan Janairun shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Zahra da kanin labarai.
Wata tawagar sanatocin Majalisar Dokokin Amurka ta gana da gwamnatin shugaba Joe Biden kan tallafin dala trillion 1.9 da za a samar don rage radadin da annobar COVID-19 ta haifar. Sannan kuma Amurka da ci gaba da ƙara yin tukin tsaye wajen ganin ta bibiyi nau'ikan cutar coronavirus da ke ƙara bulla a ƙasar. Haka zalika, Amurka ta yi Allah wadai da wani harin sama da aka kaiwa babban birnin Saudi Arabia.
To kanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa a yau ne wadin da gwamnan jihar Ondo ya ba Fulani makiyaya su bar dazukan jihar ya cika. To kome wasu 'yan Najeriya suke cewa dangane da yin sulhu.
Abin da ya sa sulhu yake da kyau, idan aka yi sulhu da mutane, ko da wani bai yarda ba, wani zai yarda. To wanda bai yarda din ba, to ana ya ɗaukar mataki, kuma ba wanda ya fi ƙarfin gwamnati.
Haka kuma za ku ji cewa mai martaba sarkin biyu Alhaji Mai Mustapha Umar Mustapha na biyu ya jaddada muhimmancin zaman lafiya musamman a tsakanin matasa, yayin da ya karɓi sandar sarauta tare da cin rantsuwar kama aiki a matsayin sarkin biyu na 29.
Mun shiga wani hali wanda ya kamata yanzu a nemi zaman lafiya a haɗa kai a tafiyar da wannan ƙasan gaba, musamman dai ga matasa.
Sannan za ku ji cewa gwamnatin jihar Nasarawa da ke Najeriya ta buƙaci a gudanar da bincike kan musabbabin rashin biyan cikakken albashi ga ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za mu gabatar da shirin ilimi garkuwa ɗan Adam wanda Yusuf Aliyu Haran dake gabatarwa, amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Sauraro, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Wata tawagar sanatocin Majalisar Dokokin Amurka ta gana da gwamnatin shugaba Joe Biden kan tallafin dala trillion 1.9 da za a samar don rage radadin da annobar da COVID-19 ta haifar, inda tawagar ta nuna fatan amincewa da dokar gabanin fara zaman tsige tsohon shugaba Donald Trump. Sanatocin waɗanda suka hada da na jam'iyyar Democrat da na Republican sun yi amanna cewar abu muhimmi a daidai wannan lokaci shine a hanzarta samar da allurar rigakafi da kuma ƙara ƙaimi wajen gudanar da ayyukan gwajin cutar. Wasu daga cikin 'yan Republican sun dasa alamar tambaya kan dalilan da yasa za a kashe waɗannan makudan kuɗaɗe wata guda bayan da Majalisar Dokokin Amurka ta amince da tallafin dala biliyan 900. Tallafin na farko na zuwa ne bayan da aka yi ta tafka muhawara kan kuɗaɗen da za su shiga aljihun Amurkawa. Matsaya ta ƙarshe da aka cimma ita ce za a baiwa kowane mutum ɗaya har zuwa dala 600, inda kuɗin zai riƙa raguwa daidai iya samun mutum. To a gefe guda kuma, Amurka na ci gaba da ƙara yin tukin tsaye wajen ganin ta bibiyi nau'ikan cutar coronavirus da ke ƙara bulla a ƙasar, yayin da ƙwayar cutar ke ci gaba da karaɗe sassan duniya, a cewar jami'an kiwon lafiya. Shugabar cibiyar yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta CDC, Dr. Rochelle Walensky, ta ce tsarin da aka shata shi ne a yi nazari kan irin tasirin da waɗannan nau'ikan cutar suke yi akan allurar rigakafi da kuma ayyukan jinya da ake yi, yayin da ƙwayar cutar ke ci gaba da sauyawa tare da yaduwa. Wannan labari na zuwa ne yayin da adadin waɗanda cutar ta harba a duniya yake gab da kaiwa miliyan 100, a cewar cibiyar da ke bibiyar lamarin cutar ta Jami'ar John Hopkins, yayin da sama da mutum miliyan 2 suka riga mu gidan gaskiya sanadiyar cutar. Amurka ta yi Allah wadai da wani harin sama da aka kaiwa babban birnin Saudi Arabia, abinda ta kira a matsayi kamar wani yunkuri ne na kai hari kan fararen hula. Kafofin yada labaran Saudiya sun rawaito cewa masarautar ta kakkabo wani makami mai linzami ko kuma makami mara tuki a kan Riyadh ranar Asabar din da ta gabata. Yan tawayen Houthi a Yemen da ke makwabtaka da Saudiyar waɗanda suka fara kai hare-hare da dama kan iyaka tun bayan da Saudi Arabia ta fara jagorantar kawancen nuna goyon baya ga gwamnatin Yemen da duniya ta amince da ita a shekarar 2015 sun musanta cewa suna da hannu a wannan hari.
An jima kaɗan Zahara Aminu Fage za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu a Najeriya a daidai lokacin da wa'adin da gwamnan jihar Ondo ya baiwa Fulani makiyaya su fice daga dazukan jihar ya cika yau Litinin. Fulani sun ce babu wani gwamna da ke da hurumin ya kori wani mutum daga ko'ina a Najeriya. Hakan na faruwa ne yayin da wasu ke kira ɗauki mataki kan waɗanda suke son su tayar da rikici a ƙasar. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Duk da yake gwamnatin tarayyar Najeriya ta kutsi gwamnan jihar Ondo akan umarnin da ya baiwa makiyaya su fice daga jiharsa, wasu bayanai na nuna cewa gwamnan zai gana da wasu kungiyoyin Fulani domin sanin matakin da za a ɗauka a nan gaba. To sai dai Fulani suna ci gaba da nana ta cewa gwamnan baya da damar fitar da su daga jihar. Dattijon kungiyar Mayar ta Allah a Najeriya kuma tsohon shugaban kungiyar a babban birnin tarayya Abuja, Muhammadu Dodo Oroji, ya ce kamata ya gwamnati ta ɗauki mataki akan masu makarƙashiya ta tayar da husuma a Najeriya.
Ba wani gwamna a Najeriya gwamna ɗaya da zai ce wata ƙabila ba za ta shiga jihar shi ba, saboda Najeriya babu inda ɗan ta'adda babu shi. Ina kira ga shugaban ƙasar Najeriya da 'yan majalisar Najeriya da shugabannin tsaro a ɗauki mataki, don duk wanda ya kawo wannan abun yana so ya raba Najeriya, yana so ya sa Najeriya cikin matsala. Don duk wata ƙabila babu jihar da babu ta.
Ƙabilar Fulani dai ta yi ƙaurin suna musamman yadda ake alakanta ta da ayyukan ta'addanci. A bayan nan ma wani malamin addinin musulunci a Najeriya, Dr. Ahmad Gumi, ya yi ziyarar rugagen Fulani a wani yunkuri na lalabo bakin zaren shawukan waɗannan matsalolin, abin da ya bijiro da batun sasanci ga Fulani domin su ma suna da nasu ƙorafe-ƙorafe. To sai dai wasu na ganin sasanci da yin sulhu kan iya taimakawa ga shawukan matsalolin, yayin da wasu ke ganin akasin hakan. Architect Ibrahim Almustafa Aliyu wakili ne a kwamitin majalisar wakilan Najeriya akan ayyukan soji.
To shi dai sulhu alheri ne, amma dai kuma sai mu tsaya mu diba mu gani waɗanda ake sulhu da su wannan mutane na. Mutane ne waɗanda suna zaman lafiya, ba su cutar da al'umma. Idan ba su cutar da al'umma amma korafi gare su saboda an cutar da su, to ga wannan ana iya zaman sulhu da su.
Anashi Haujin Muhammadu Dodo Oroji na ganin sulhu ko ta yaya ba zai rasa amfani ba.
To abin da ya sa sulhu yake da kyau, idan aka yi sulhu da mutane ko da wani bai yadda ba wani zai yadda, to wanda bai yadda din ba to ana ya ɗaukan mataki, kuma ba wanda ya fi ƙarfin gwamnati. Duk duniya babu inda ba a daidaitawa in wata matsala ta faru.
Su kuwa al'ummar da suke cikin fargaban ayyukan ta'addanci a koyaushe na ganin sulhu ba shi ne mafita ba, kamar yadda Bashir Altino Goyawa ke cewa.
Sulhu da 'yan ta'adda ƙasar Zamfara ko jihar Zamfara, muka yadda gwamnan da kwamishinan 'yan sanda da sauran masu jami'an tsaro da jihar nan sun ka jajirce, an ka ɗora bin ƙananan hukumomi, an ka ɗora kiran waɗannan 'yan ta'adda, ana zannawa da su, ana tarɓan mukammansu, ana jawabai da su, da ko an ba su wani abu ko ba a ba su ba, suna nuna cewa ainihin sun bi wannan aiki. Ni ko wayo yau shekarar jiya zaware mutum 24 abu an kai
da na'iza. Masu sharhi akan lamura dai na ganin cewa gwamnatin Najeriya ta kasa a matakan da ta ɗauka a baya na tunkarar matsalolin rashin tsaro, don haka akwai buƙatar a sake lale. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, mai martaba sarkin biyu Alhaji Mai Mustapha Umar Mustapha na biyu ya ce haɗin kai da zaman lafiya shine hanyar ci gaban kowace al'umma. Mai martaban ya bayyana haka ne jim kaɗan bayan karɓar sandan sarauta da ma shan rantsuwa a matsayin sarkin biyu na 29 bayan mutuwar mahaifinsa a 'yan watannin da suka gabata. Sarkin ya kuma yi kira da gwamnati da ta buɗe musu masana'antu domin tallafa wa al'umarsa. Daga Maiduguri ga rahoton da wakilinmu Haruna Daudabi ya aiko mana.
Haɗin kai da zaman lafiya ita ce hanyar ci gaba tsakankanin kowane irin al'umma, a cewar mai martaba sarkin biyu Alhaji Mai Mustapha Umar Mustapha II, wanda kuma ya kasance sarkin biyu na 29. Mai martaban ya bayyana hakan ne bayan karɓan sandan sarauta da kuma rantsar da shi da aka yi a matsayin sarki na 29 bayan mutuwar mahaifinsa a 'yan watannin da suka gabata. Mai martaban ya ce dole ne al'umma su mai da hankali wajen jawo hankulan matasa kan gudanar da harkokin karatunsu da ma haɗin kai a tsakankaninsu.
mun shiga wani hali wanda ya kamata yanzu mu a nemi zaman lafiya a hada kai a tafiyar da wannan kasan gaba musamman da ga matasa. A yau ko da yawanci mutane a nan kasan yawanci da daga NCE diploma zuwa degree don kai karatun nan bai hana ka yi sana'a ba, kuma muna kira ga gwamnati a bude mana masana'anta wanda mutane mu samu abun sana'a kamar sake-sake da irin kere-kere wanda zai taimakawa al'umman kasan biyu.
Shi ma mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafur ya jawo hankulan al'umman masarautar biyu ne kamar haka.
Al'umman masarautar biyu an san mu da kwazo, mutanen mu manoma ne, mutanen mu suna kasuwanci, mutanen mu kuma yan boko ne, kar mu yadda wayannan dabiyoyin da aka san mu da shi ya bar mu, musamman matasa. Ina kira ga matasa su yi tunani, su yi kokari, su ga cewa kar su yadda wayansu su yi amfani da su a bangaren siyasa musamman.
To komai al'umman da suka halarci wannan biki ke cewa.
Sunana Adamu Shetima Yugo da Dibal, yanzu ni ne wazirin biyu. Ko muna muda ma mai martaba sarkin biyu da kuma mun san shi mutum ne wanda aka haife shi a fada. Shi baban shi sarki ne, kakansa sarki ne, kakar kakansa sarki. Wato kusan mun samu sarakuna kusan guda biyar. Saboda haka in ka duba jerin nan babu sarkin da aka haife shi da wannan jinin. Saboda haka babu abin da ake yi na wanda ya shafi masarautar mu wanda bai sani ba. Muna addu'a Ubangiji Allah ya sake kare mana shi, ya bashi fasaha, ya bashi basira, ya zama riba ne, ci gaba ne ga mutanen biyu, Emirate da kuma Borno da kuma Nigeria gabaki daya.
Sunana Yarima Saleh ne, haifefen dan biyu din nan. Biki ya kai ta kwarai da gaske, inda kaga kaman sarakuna, manyan sarakuna ma akalla 50 da wani abu daga karba. To aka san ba karbin biki ba. Muna gode ma dukkan jama'ar Najeriya baki da musamman gwamna da shehu Borno da duk manyan sarakuna da sauran mutane da suka zo, muna musu godiya.
A ran Asabar ne kuma aka sanar da rasuwar shehu Dikwa, wanda kuma ya kasance shehu Dikwa na farko, wato shehu Muhammad Ibn Masadi Sakan, dan shekaru 75 da haihuwa, wanda kuma aka yi jana'izar sa a jiya Lahadi. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Zahra Aminu fage da labaran duniya kashi na biyu.
Ministocin harkokin wajen kasashen tarayyar Turai na wani taro a Brussels a yau Litinin don yin muhawara kan matakin da kungiyar mai membobi 27 za ta dauka dangane da kama shugaban yan adawar kasar Alexei Navalny da hukumomin Kremlin suka yi, da kuma farma masu zanga-zangar goyon bayansa da yan sanda suka yi, yayin da ake kara samun matsin lamba kan kiran a sakawa Kremlin takunkumi. Da ya isa wurin taron babban jami'in kula da harkokin waje na kungiyar ta EU, Joseph Borrell ya ce kaman na baya-bayan nan wani abu ne da ke damun mu matuƙa, da kuma tsare Mr. Navalny. Ministan harkokin wajen Jamus Heiko Maas ya ce kowa a Rasha yana da ƴancin bayyana ra'ayinsa da kuma yin zanga-zanga a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar. Amurka ta yi Allah wadai da kaman da aka yi da kuma irin mataki mai tsauri da aka ɗauka a kan masu zanga-zangar da manema labarai a ƙarshen makon da ya gabata a biranen Rasha, a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka na Price cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar Lahadi. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta fitar da wata sanarwa inda ta kalubalanci abinda ta kira tunzura masu tsatsauran ra'ayi da Amurka take so ta yi a kafafen sada zumunta, inda ta ce hakan zai raunana dangantakar Amurka da Rasha. Ta kuma kara da cewa hukumomin Moscow za su gayyaci jami'an diplomasiyar Amurka a kasar domin yin ganawa ta hakika. Ya zuwa jiya Lahadi, ɗaruruwan mutane ne ke tsare a Rasha kwana guda bayan da aka kama su da laifin shiga zanga-zangar gama gari da aka yi don neman a saki Navalny.
A gaida Zahra Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Gwamnatin jihar Nasarawa ta buƙaci a gudanar da bincike kan musabbabin rashin biyan cikakken albashin ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar. Tun shekaru da dama ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar ke kokawa kan rashin biyansu cikakken albashinsu. Sai gwamnati ta ce tun shekarar 2012 ta ba da umarnin hana ɗaukan ma'aikata, amma kuma kuɗaɗen albashi da ake biyan ma'aikatan sai ƙaruwa yake yi. Ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana.
Gwamnatin jihar Nasarawa ta buƙaci a gudanar da bincike kan musabbabin rashin biyan cikakken albashin ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar. Ma'aikatan ƙananan hukumomin na jihar Nasarawa dai tun shekaru da dama suke kokawa kan gwamnati ba ta biyan su cikakken albashinsu. Shugaban ƙaramar hukumar lafiya wanda shine shugaban ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomin jihar, Honorable Aminu Mu'azu Mai Fata, ya mun shimfiɗa kan matsalar kasancewar gwamnati ta sa takunkumin hana ɗaukar ma'aikata a ƙananan hukumomi, amma kuɗin da ake biyan su albashi sai ƙaruwa yake yi.
Daga shekara 2012 har zuwa yanzu ba a bada daman a ɗauki ma'aikata ba. Sai kuma aka ga cewa albashi da ake biya a shekara 2012 sai muka ga abinda ake biya a yanzu ya haura wannan sosai kuwa. Ya ga ce to a bincika menene dalili, tunda ana mutuwa, wasu suna barin aiki, wasu kuma suna yin retire. Ya kamata a ce albashin ya rinka yin ƙasa ne, kuma akwai takunkumi akan ɗaukar ma'aikata da kuma yin promotion. Sai ka ga ai wasu in ma'aikata sun bar aiki sun kai retire, akan kawo wani suna a sa a wajen. Idan mutum ya mutu sai a kawo suna a canja. Shi yasa gwamna ya sa kwamiti a yi wannan binciken.
Yanzu idan aka tantance wato duk waɗanda aka sa sunansu ba bisa ƙa'ida ba, aka ɗauke su aiki ba bisa ƙa'ida ba, duk za a yi watsi da su.
Duk za a yi.
Honorable Aminu Mu'azu Mai Fata kenan, shugaban ƙaramar hukumar lafiya kuma shugaban ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomin jihar Nasarawa. Shi ma shugaban ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin a jihar Nasarawa, Comrade Sharhabilu Rak Adamu, ya ce sun fara taimakawa gwamnati tantance ma'aikata.
Saboda haka muna kyau da zartan Allah ya yarda a da yadda zai mun kare aikin nan, za mu samu raran kuɗi da zai iya tallafa mana a sa mana promotion namu, don mu samu jin daɗi. An gara mana girma kenan, sannan a sake samu ƴaƴanmu da suna zaune wurin shekara ta 10 ko sama aiki ba sama dauke su aiki.
A gefe guda kuwa, gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sulai ya ba da umarnin bincike don gano yadda za a shawo kan matsalar.
Sometimes we actually came to support the local government, but the situation was worsening.
Yace a wasu lokuta sukan taimaka wa ƙananan hukumomin, amma yanayin sai ƙara ta'azzara yake ta yadda akan yi wata ɗaya ko biyu ba tare da biyan ma'aikatan ba. Gwamnan ya ce yana mutunta dokar da ta ba ƙananan hukumomi 'yancin cin gashin kansu. Shi ya sa duk kuɗaɗen da suka kasance na ƙananan hukumomin ne ya bar wa gwamnatocin su sarrafa shi da kansu. A halin da ake ciki dai, gwamnan jihar ta Nasarawa ya dakatar da daraktocin da ke hulɗa da ma'aikata da kuma daraktocin kuɗi na ƙananan hukumomi 13 da yankunan rayawa na jihar tun a farkon watan Nuwamban bara. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Tagai da Zainab Babaji da wannan rahoton. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja.
Jama'a masu sauraron da wannan la'asariyar, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraro, insha Allahu, a wannan makon za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, inda kuke jin koken iyaye, malamai da ma masu ruwa da tsaki akan matakan da mahukunta ke ɗauka akan ilimi a jamhuriyar Nijar a daidai wannan lokaci da annobar corona ta kawo koma baya a kowane ɓangare na rayuwar bil'adama.
Don shawarar da muke iya mu ba wannan gwamnati ita ce, da duk abin da za a yi wanda ya danganci wato na shanin ilimi, a ɗora shawara da wato kungiyoyi na horon hula masu kula da ilimin nan da wato yan sandika da uwayen yara da duka yan makaranta. Amma sai gwamnati ta dauki mataki ita daya ka wani lokacin mulkin Daniya. Shi kawai yanzu lokacin demokradiya ne miki, ya kamata a gama kowa da kowa in ya so a dauki matakin da kowa ya amince da shi, kowa ya yarda da shi, ya tasiri.
Wata matsalar ta daban da ke barazana akan makomar ilimin yara a yau a Niger ita ce matsalar tsaron da ta addabi yankin Sahel, inda kungiyoyin ta'addanci ke kona makarantu yayin da a wani zubin suke faro malamai, lamarin da a dai bangare ya tilastawa miliyoyin mutane tserewa daga matsugunansu, kamar yadda Sherif Isuhu na kungiyar malaman kwantaragi ta Sina Sab ke kokawa akai.
A mafi yawanci idan sun zo ga kauye daga hakimai sai malaman makarantu su ake ce ake kai mahaji. To saboda haka nan ne kullun muke kira ga gwamnati a doki matakai da kwararru wanda suka dace saboda a kare malaman makarantu, amma har ila yau bamu taba samu wani abubuwa wanda ga su nan gashi na a ƙasa wanda aka doka ba saboda kare malaman makarantu. Kaga yau in ka diba ka gani akwai wurare da dama inda muka kai koke-koken mu saboda babu malamin makarantar da yau ke son yi tafiya da aikin shi cikin irin wannan karkara inda ke da kai tashin hankali inda babu kwanciyar hankalin nan. Akwai hamma waɗanda a ƴan jaha ko kuma ƴan wajen ma ba su san zama wajen. Mun ce gwamnati ya ɗauki wani ɗan matakai don saboda a sa wani allowance wanda zai sa malamin makaranta ya ji ƙarfin zama cikin irin wannan yanki mai, amma ka gani har yanzu ba a kula ba. Sai dai yankin Difa akwai wani magajin gari wanda ya ɗauki ɗan ƙoƙari ya sa yana ɗan sa ɗan allowance kenan da ake cewa na ƙara tsaro saboda bisa malamin magana saboda a ƙara musu ƙarfin gwiwa zama irin wannan waje mai, amma abin bai yaɗu ko ina ba, akwai wurare da dama mafi yawanci inda ba a kula ba da irin wannan al'amura. Wallahi sai dai mu ce Allah ubangiji Allah ya kawo mana sauki, Allah ubangiji Allah ya sa cikin sauran lokacin da akwai Allah ya ba mu ƙarfin gwiwa a matsayin mu na malaman makarantu mu ta yadda aikin mu iri yadda ya dace. Shekarun baya da suka wuce akwai abokin aikin mu wanda ake kira Bilal a can yankin Difa, ɗan bindiga daɗi suka yi mishi kisan gilla, aka kama shi aka yanka shi kamar yankan rago matsayin shi kawai na malamin makaranta cikin karkara.
Zaman gidan da wannan al'amari ya jefa miliyoyin yara wani abu ne da ke ci gaba da daga hankulan ƴan rajin kare haƙƙin ilimi, yayin da a nasu bangare hukumomi ke cewa suna ɗaukar matakan daidaito al'amura.
Wannan lamari na wato rishin tsaro na cikin ƙasa wanda ke haddasa wato ba a karatu cikin makarantu wato abin wato bakin ciki ne. Yara ga su nan yau dai shekara sai in ce biyu cikin yankin Tilabiri wato da yankin Tawa da Doso, yara wato ba su karatu, haka nan ake karazube. Shi ka wannan ba ƙaramin cikas bake yake kawo ma ƙasa. Yau dai shekara biyu wato dalila na rashin tsaro sun sa da malaman makarantar yankin da ɗalibai ba a samun karatu yanda ake so, koma an koma sai ga koma kuma ta kwana ɗaya kwana biyu ce an hana karatu. Wannan abu yana kawo cikas, kuma din akwai tsoro cikin lamari ba a iya ɗaukar darasu cikin tsoro. Masana sun nuna da cewa dai in dai har tsoro ya shiga cikin zuciyar ɗalibi to ba za ya kawo wani abin kallo ba na bisa shanin ilimi. Kenan sai an sake dibawa, an zamana an ƙara nazartar wannan lamari, gwamnati ta tashi tsaye da kanta. Wato yanzu mun shiga cikin wani lokaci wanda Allah na tuba sai ka ce ma babu gwamnati inkin zamana ne ake kara zuba kowa ba a san wane ne ke yin ba wane ne a bayi.
Abin da ya shafi harkar tsaro su ma haka zalika a ɗauki matakai wanda shike ana aiki da kowa da kowa saboda a samu ayi karatu wannan jihohin, kuma inda shike yara sun guso ka san da cikin matakai wanda suke don kuma musamman wanda suke a samu yara su karatu.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin shirin namu a wannan makon, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin abokin aikin namu Sule Mummuni Barma da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, da wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace. Salam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam.
Tagai da Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email. Assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar email. Za mu fara da sako daga Sani Muhammad Chindo Ungwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce, salam BOA Hausa, tabbas matsalar rashin tsaro a kasar mu Najeriya yana neman ya gagaru kungila. Ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan matsalar rashin tsaro, ko za mu daina jin tsoro, amin summa amin. Sakon Muhammad Ahmad Tungan Makeri jihar Neja, Alhaji Muntari mai shago dawakin basa. Kace muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta tashi ta yi tukin tsaye wajen magance wutar da take neman ruruwa na kin jinin Fulani a Najeriya, su kuma Fulani su daina goyon bayan 'yan ta'adda da ke cikinsu, domin arzikin da aka tafka ta'addanci za ka samu kashi 85 cikin 100 duk Fulani ne. Sako daga Sani mai lange-lange a wuri da Aliyu Usman Taka Lafiya da Zaidu Bala Kofar Sabuwa suka ce, albarkacin ranar ilimi ta duniya da aka gudanar, muna kira ga hukumomi da su ƙara azama wajen ganin an magance matsalolin da ke hana wa yara zuwa makaranta, waɗanda suka hada da talauci, rashin tsaro da dai sauransu. Da fatar Allah ya sa a dace. Sako daga Babandi Mamman Bande ya ce, salam BOA Hausa, ba da belin wasu mutane bakwai wanda suka yi wa yarinya mai shekara 12 fyaɗe a jihar Sokoto babban abin takaici ne. Muna kira ga kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam su gaggauta ƙwatowa wannan yarinya haƙƙinta. Sai sako daga Aliyu Usman Taka Lafiya birnin Kebbi ya ce, ina kira ga gwamna Bello Matawalle na jihar Zamfara da ya fara fito na fito da waɗannan 'yan bindiga marasa imani da suka addabi jiharsa, kuma ya jingine shirin sasanci da ya kulla da waɗannan miyagun mutane. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rijau ya ce, Najeriya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya, saboda haka muna adawa da duk wani mai yunkurin raba mana ƙasa, domin babu abin da hakan zai haifar mana sai mayar mana da hannun agogo baya. To mun gode, sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshinmu na email, wato hausa-service@voanews.com. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta cire ta tsare wani tsohon kwamandan jamhuriyar Afirka ta tsakiya na kungiyar Seleka da ake zargi da laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama. A cikin wata sanarwa, kotun ta ce Muhammad Said Abdulkani ya miƙa wuya ga kotun a jiya Lahadi, kuma an kame shi a ƙarƙashin wata takardar sammaci da aka bayar a ranar 7 ga watan Janairun shekarar 2019 dangane da laifukan da ake zarginsa da aikatawa daga shekarar 2013. Sai dai ba a saka ranar da zai bayyana a gaban kotun da ke Hague ba. Wannan kaman na zuwa ne a daidai lokacin da ake cikin dokar ta ɓaci a jamhuriyar Afirka ta tsakiya, yayin da ake fada tsakanin sojojin ƙasar waɗanda ke goyon bayan sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya da na Rasha da na Rwanda, da kuma 'yan tawayen da ke goyon bayan juya zaben da aka yi a ranar 27 ga watan Disamba, wanda aka ayyana shugaba Faustin Arinje Touadera a matsayin wanda ya yi nasara.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Zahara Aminu Fage wadda ta taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Letus Gresham da ta haɗa mana sauti, da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara ashirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.